suara ba Satya Sai Ganesha Shirdi Sai Ganesha Gauri Gajanana
Paramatma suara ba Satya Sai Ganesha Shirdi Sai Ganesha Gauri Gajanana
Bye.